Safa na tashi tara har na dan makara na duba sai na ankara gume shayi na gangara ina sife sai na ankara wata baby ce na shakara yar fulani ce fara na je gunta zango da sa'ata tace mini na makara na yi kama da gara da masu wani ne bara na bata waita makara ce mata sura baby slow down, baby slow down. Because anybody, baby slow down, can you slow down? Then I say, baby hola, I'm quite need a dollar. Mujhe na siya miki cola, kachi gani kamanda gabola, kachi gani kamanchi ne do, nazama chinge do. Anything else me pay a go to, do pay a go to. Say that to me, slow down, baby slow down. Baby calm down, wasa na ke maka slow down. Baby slow down, baby calm down. My baby, Fulani. My baby, Fulani. So gani, Fulani. Fulani. Kena gani Fulani. Kini ya kuli ya Fulani. San sugar ugeri Fulani. I can't keep it. Singi ya kula wa Fulani. Dama ufura Fulani, kia kwali ya Fulani. Gani kilomara, kia Fulani, kia Fulani. Gani kilomara, kia Fulani. And I know that you love me, baby. And I tell you what I'm trying, baby. In the game, I'm a zagari. In a sanky, my mimi. My people, they tell me. When I come on, they need a key. When I'm into no man.